Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu kan yanar gizo a ta internet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a 20 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarin.
Yau Juma'a dubin dubatar masu zanga-zanga sun yi gangami a fadar kasar wato a fadin kasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya, suna kira da dauki matakin kariya ga sauyin yanayi. Rundunar sojin Amurka sun hada kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben Amurka da ya katse London daga wasu kasashe. Haka kuma za a ji cewar likitan kasar Zimbabwe nan da ya bata wanda ya haddasa likitoci suka gudanar da zanga-zanga a fadin kasar yanzu ya bayyana a raye.
To a cikin taskar labaran namu za ku ji irin dambarwar da ake yi a fadar gwamnatin Najeriya tsakanin shugaban kasa Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo. Hakanan kuma za ku ji irin wayanar da ake toyawa akan shari'ar nan tsakanin gwamnatin Najeriya da wani kamfanin kasar Italiya mai suna PNID. A jihar Adamawa kuma a Najeriya, jami'an hukumar yaki da sha da miyagun kwayoyi wato NDLEA sun cimma wasu nasarori a bangaren aikinsu. Kamar kullum kuma yau Juma'a, Mahmud Lalo na tafe da shirin Duniyar Amurka.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Yau Juma'a dubin dubatan masu zanga-zanga sun yi gangami a fadin kasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya, suna kiran da dau matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Wasu daga cikin gangamin da aka kira Global Climate Strike, wato gangamin da ake wato gangamin kare muhalli na duniya, an fara ne a birnin Sydney da babban birnin Canberra. Masu zanga-zangan na Australia sun yi kira ga kasar su wadda ita ce kasa mafi fitar da makamashin coal da iskar gas da ta dauki matakin rage gurbatacciyar iskar greenhouse emission. Waɗanda suka hada gangamin sun yi kiyasin sama da masu zanga-zanga 300,000 sun fita kan titina a asfadin Australia, wanda ake ganin shi ne babban gangamin da kasar ta taba gani tun lokacin da aka fara yakin kasar Iraki a shekarar 2003. An gudanar da zanga-zanga a garuruwa 110 da birane a fadin Australia, inda ake bukatar gwamnati da kamfanoni su dauki kudirin rage gurbatacce isar carbon emission zuwa shekarar 2030. An shirya gudanar da irin wannan zanga-zangar a yau Juma'a a wasu birane a fadin duniya. A nan Amurka an shirya gudanar da wasu taruka sama da 800, yayin da a Jamus ake sa ran za a gudanar da gangami sama da 400. Koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwarmata ya shigar ya zamto wata babbar matsala tsakanin fadar shugaban kasar Amurka da bangaren majalisa, wanda ya hada da shugaban Amurka Donald Trump da kasar Ukraine, a cewar jaridar The Washington Post. Jaridar ta ambaci wasu tsaffin jami'an Amurka da ke da masaniya kan batun. Sun bayar da rahoton cewa Trump ya yi wa shugaban wata kasa alkawari wanda ake tsammanin shugaban kasar Ukraine ne, Volodymyr Zelensky. Shugabannin kasashen biyu sun yi magana ta wayar tarho sama da mako biyu da suka gabata kafin a shigar da koken ga wato ga shugaban hukumar tattara bayanan sirri ranar 12 ga watan Agusta, Michael Atkinson. Fadar White House bata ce komai kan wannan batu ba, amma da safe jiya Alhamis, Trump ya yi amfani da kalaman da ya saba ambata, wanda cewa labaran kanzan kurege ne, zargin da ake masa na cewa wai ya yi wa wani shugaba alkawari, wanda hakan ya zabarar da jami'an tattara bayanan sirri su shigar da koki a ka. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka sun hada kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben Amurka daga katse London daga wasu kasashe. Jiya Alhamis, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mark Esper ya yi wannan sanarwa, yana cewa daga yanzu tsaro kan zabe mai wato zai zamanto ɗaya daga cikin aikin sojoji ko ma'aikatar su za ta dauki matakin yaki da makiyan Amurka. Daukar matakin kare zaben Amurka ya zamto ɗaya daga cikin ayyukan soji ya zo ne daidai lokacin da aka fara yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da ke tafi, inda sama da 'yan takara 12 ke neman tumɓuke shugaban ƙasa Donald Trump. Duk wadda damuwar da ake da ita a kan yunkurin Rasha da China na yin katsalandan a zaben rabin lokaci da aka gudanar a watan Nuwamba da ya gabata, ma'aikatar tsaron Amurka na lura da komai ta hanyar amfani da wasu ƙwararru a fagen kutsen yanar gizo da za a iya kira domin su taimakawa ma'aikatar kula da harkokin gida a kodayaushe. Bacewar likitan kasar Zimbabwe da ya haddasa likitoci suka gudanar da zanga-zanga a fadin kasar yanzu ya bayyana a raye. Da yake magana jiya Alhamis da sashen Zimbabwe na murya Amurka, Dr. Peter Mogombei da ke zama shugaban kungiyar likitocin Zimbabwe ya tabbatar da cewa shi ne yake magana. Ya ce, magana gaskiya ban ma san yadda zan bayyana kaina ba, amma ni ne Dr. Peter Mogombei. Ina aiki da asibitin Harare. Likitan wanda ya sha kira da a ƙara wa likitoci albashi da ya ɓace ranar 15 ga wannan wata na Satumba ya ce ba zai iya tuna takamaimai abin da ya faru da shi ba, ko ta wace hanya ya samu kansa inda yake, wato wani yanki da ake kira Nebira da ke kusan wato da kusan tarzar kilomita 33 daga birnin Harare. Dr. Mogombei ya ce abin da zai iya tunawa shi ne kafin wasu mutanen da bai san ko su waye ba su ɗauke shi, an saka mishi wutar lantarki ta sumar da shi. Daga ƙarshe yau Juma'a, hukumomi a Pakistan sun ce an kashe mejo na soja da wani soja a wani tashin bam a kusa da iyakar ƙasar da Afghanistan. Rundunar sojin a Pakistan ta ce harin bam ɗin da aka kai an auna wasu ma'aikata ne da ke aikin kafa shingayen yankin gundumar Muhammad. Mai magana da yawun Major General Asif Gafo ya faɗi a wani taron manema labarai cewa jami'in sojan yana duba aikin katange yankin da ake yi ne, wadda ita ce hanyar da ake bi lokacin da bam ɗin da 'yan ta'adda suka saka daga ɗaya ɓangaren iyakar ya tashi da sojojin biyu. Yawancin lokuta 'yan bindiga kan kai wa sojojin Pakistan hari da ke gina katangar a kan iyakar da ke kusan kilomita 2,600 tsakanin iyakar da Afghanistan.
Madalla, labarin duniyan kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar labaran namu. Ga dukkan alamu, canje-canje da irin garin bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya fara yi a sabon gwamnatinsa yana zuwa ne a daidai lokacin da waɗansu mutane suke ganin cewa ana rage ƙarfin mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo, wanda tamkar yake nuna cewa ana zaman doya da manja ne tsakanin shugaban da mataimakinsa. Wakilin muryar Amurka Faruk Umar ya zanta da Abdulrahman Yola, wanda yake aiki a ofishin Farfesa Yemi Osinbajo, don jin ƙarin bayani.
To wannan ba wani abu bane ba sabo, katina akwai shi wanda ake kira National Economic Council, wanda yake shi mataimakin shugaban ƙasa, dama kusan wannan ne aiki babba wanda kundin tsarin mulki in ce ya bashi a ofishin shi, kuma har yanzu yana nan yana gudanar da wannan wannan satin ma an yi wannan zama wanda ake yin shi duk ƙarshen wata, an yi wannan zama da gwamnoni da kuma duk ragowar waɗanda suka shafi wannan. To wannan muna kallon aiki ne kama haka a iya fahimtata, kuma an ba shi ya yi shekara 4 ya ƙoƙarin shi, yanzu kuma an mayar da shi ƙarƙashin wancan kwamiti.
Akwai hukuma ta NEMA da waɗansu hukumomi kamar na iyakoki na ƙasa da ƙasa, da shi ma muhimmin ayyuka ne da shi ofishin mataimakin shugaban ƙasa ke a yanzu, kuma an kafa waɗansu hukumomin ko ma'aikatun da za su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Wannan kamar an ƙara samun ɓaraka ne shi tsakanin shugaban ƙasa da mataimakinsa a kan wasu ayyuka ma da kusan aka ƙara janyewa daga ofishin shi mataimakin shugaban ƙasa.
Ba zan ce ɓaraka ba, amma dai aiki ne nake ganin ya kawo hakan. Kuma muna kyautata zaton da sa ran cewar duk abubuwan da aka janye din da ake magana ya kokarin sa akai, kowa ya sani, wanda a baya ma duk an ta suka cewa a matsayin su wanda ba kwararre ba akan tattalin arziki duk an tattara irin wayannan ayyuka a karkashin sa suna kuma da yawa to amma yanzu ana gyara don a dada samun waraka ne to ni wannan ita ce fahimta ta amma kamar yanda dole mutane wasu za su fahimci abin su miska lo kamar siyasa da sauransu to ala kullu halin dai muna da kyakkyawan zaton cewa duk abin da za a yi don a dada inganta ita gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ce kuma wannan mataimaki nasu kowa ya san irin gagarumar gudunmawar da yake badawa wurin tafiyar da al'amura na yau da gobe
za a yi cewa korar da shi Professor Osibajo ya yi wa Malam Lawal Dura tsohon shugaban hukumar DSS da kuma wato babban sakatare na gwamnatin tarayyar Najeriya injiniya Lawal Babashir da ya yi ruwa tsaki a sallamar su ya ja masa kamar bakin jini a wani bangare na fadar ko gehen shugaban kasa a fadar gwamnati ya sanya watakila ake masa irin wannan bita da kuɗi.
Gaskiya ba zan iya cewa haka ba domin wancan wani abu ne da ya faru. Ana kallon na farko akwai ka'ida da aka saba ta aiki kuma shi magana wancan tsohon sakatare magana ce ta ana zargi aka yi wasu bincike aka kuma sauke shi bisa wannan sakamakon abin da aka samu aka binciko a wannan bincike wannan su ne abin da muka sani ya faru.
Abdulrahman Yola kenan mai baiwa Professor Osibajo mataimakin shugaban kasar Najeriya shawara akan fannonin siyasa kenan. A tattauna da nai da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta. Wata kotun tarayya a Najeriya kuma ta yanke hukunci amshe kadarorin da kamfanin PNID ke da shi a matsayin hukuncin laifuka yadda dokar kasa ta tanada. Kamar yadda hukumar yaki da rashawa da bin diddigin yi wa kasa ta'annati wato EFCC ta yi. Ga wakiliyar sashen muryar Amurka Madina Dauda dauke da karin bayani.
Bayan amsa laifi 11 da hukumar yaƙi da rashawa ta EFCC ke zargin kamfanin PNID da shi, sai alƙalin babban kotun tarayya Edward Ekuo ya yanke hukuncin karɓa ƙaddarorin kamfanin PNID a matsayin hukuncin laifuka kamar yadda doka ta tanada. Kotu ta ce za a miƙa ƙaddarorin ga gwamnatin Najeriya. Waɗanda ake zargin Muhammad Kuchazi da Adamu Usman su ne daraktocin kamfanin PNID, kuma an kama Usman da laifi 16, Kuchazi kuma an kama shi da laifi 10. Anan lawyer EFCC Bala Sangane yake cewa
the third of it had to do with money laundering the fourth one had to do with
a shari'ance abubuwa da ake zargin su sun hada da almundahanar kudade yin amfani da ofishin su ba yadda doka ta ce ba da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa. Daga cikin waɗanda ake tuhuma Adamu Usman ya ce an same su da wannan laifi kuma dole ne su miƙa wuya saboda a gama shari'a cikin lumana.
Want to prolong the matter, and I think it is the right decision, having considered the facts and antecedents of the matter. So that is the right thing to do.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan an kai wannan hukuncin kasar Ingila, inda aka ci Najeriya tarar dalar Amurka biliyan 9.6 a gabanin wannan shari'ar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tarar cafke wani mai to a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Adamawa kuma hukumar NDLEA ta yi nasarar cafke wani mai garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da kuma wasu dillalan miyagun ƙwayoyi 24 a jihar don ganin yadda matsalar miyagun ƙwayoyi yake daɗa ta'azzara ta shiga haɗin gwiwa da wata ƙungiya mai zaman kanta. Ga rahoton Abdulaziz Ibrahim daga jihar Adamawa.
Each target 500. So this card here is 5,000.
Komandan hukumar yaki da sha da mafarkin miyagun ƙwayoyi kenan wato NDLEA a shirar Adama Mr. Yakubu Kibo ke nuna mana mai labarai wasu mugan ƙwayoyi da kuma tabar wewi da kudin su kai naira miliyan 15 da madillalan ƙwayoyin da aka cafke kuma baya ga mugan ƙwayoyi da kuma dillalan da aka kama haka nan kuma jami'an hukumar ta NDLEA sun ma cafke wani mai garkuwa da jama'a da mai neman kudin fansa. Yakubu Kibo yace a cikin wannan wata na Satumba kawai sun ma cafke dillalan mugan ƙwayoyi 24 batun da yace na da tada hankali.
Idan mu iyaye muka ga hannun yaro ko ina ya lalace haka ko cinyoyi haka, da sani da cewa yana yin makanshi alluran penta.
Gani yadda matsalar sha da fatocin mugan ƙwayo ke ƙara ta'azzara a yanzu, yasa hukumar ta NDLEA hada gwiwa da wasu kungiyoyin sa kai irin su Alliance for Youth Awareness Afia. Hajiya binta Adam Khalid da ke ma zama director cibiyar ta ce fa dole ne a tashi tsaye da miyaki da wannan matsala da ke ƙara haɓaka.
Amma mafi girman al'amarin shine rashin aikin yi, saboda idan ka duba mafi yawa daga cikin 'yan shaye-shayen nan akwai masu digiri, akwai wanda suke da NCE, akwai wanda suke da diploma, akwai wanda har suna da masters. Kenan idan ka duba ba rashin karatu bane lalura, a'a rashin aikin yi ne. Zaman banza ke kawo musu wannan, idan akwai abin da zai dauke musu hankali to shaye-shayen ba a samu. Yanzu mu da ya zama mun zo tsaya tukuru muna yaki da abin, ai duka yaran idan muka zo ya zama mun samu sambar shaye-shayen, kokarin da muke shine mu ba su wani aiki da za su engage kansu akai. To idan suka engage kansu kwata-kwata ma tunanin shaye-shayen baya zuwa gare su.
To wai ko me irin waɗannan kungiyoyi ke yi a yanzu? Hailayo dai ga Hajiya Bintan.
Akwai kyakkyawan alaka da fahimtar juna tsakanin mu da hukumar yaki da fatauci da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA, wanda mukan samu tattaunawa da tuntuɓar juna tare da su lokaci zuwa lokaci, wanda a ƙarƙashin wannan tuntuɓa da muke wa juna ya sanya su hukumomin har sun samu daman haɗa kawunan mu dukkan ƙungiyoyi da suke nan adama masu ƙoƙari akan taimakawa al'umma akan wannan harka, wanda har mun yi kokari a tsakanin mu irin waɗannan ƙungiyoyin mun fitar wa da kanmu da forum wanda muke tuntuɓar juna a kai, wanda duk wanda wani abu ya shige masa duhu daga tashi kungiyar zai iya tuntuɓar ɗaya kungiyar domin samun tallafi. Wannan yana ɗaya daga cikin ma nasara na nan kusa da za mu ce mun samu, tunda akwai fahimtar juna tare da taimakekeniya a tsakanin.
Kamar yadda alƙaluma ke nunawa, kwayan watannin nan akwai 'yan Najeriya da dama da aka cafke ko yanke wahadi a wasu ƙasashen waje kan laifukan fataucin miyagun ƙwayoyi, lamarin da masana kuma ke cewa dole ne a tashi tsaye. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ta Allah ya kawo sauki ga wannan matsala. Mun gode wa Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoto. Musararo kada a sha'afa, ana tare ne da Sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 11:17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A 'yan watannin baya ne gwamnatin shugaba Donald Trump ta kaddamar da wasu sabbin tsare-tsaren tattalin arziki waɗanda za su sama wa Amurka kyakkyawan gurbi da zai gogayya sama da na China a nahiyar Afirka. Sai dai wasu masu sharhi na ganin nahiyar ba ta gaban hukumomin Amurkan a yanzu. To shin menene matsayin nahiyar ta Afirka ga Amurka? Batun da shirin zai tattauna a kan kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To duk da matakan da Amurka ke ɗauka na ganin ta yi cikakkiyar gogayya da China a Afirka wajen dasa harkokin kasuwancinta a nahiyar, wasu ƙwararru kan harkokin ƙasa da ƙasa na ganin nahiyar ta Afirka ba ta cikin mahimman batutuwan da shugaba Trump yake mai da hankali a kansu. Amma Tibo Naji, mataimakin sakataren hukumar kula da nahiyar Afirka, ya nuna akasin hakan.
America has an unwavering commitment to Africa.
Amurka na da ƙwaƙƙwarar manufa ga nahiyar ta Afirka.
To sai dai ƙwararru a fannin tsare-tsare irin su Jude Devonman na cibiyar nazarin tsare-tsare da hulɗar ƙasa da ƙasa, wato CSIS a taƙaice, na ja da kalaman jami'in gwamnatin Amurkan.
Africa tends to be at the bottom of the to-do list for most administrations.
Africa na baya-baya cikin batutuwan da gwamnatin shugaba Trump ta sa a gaba. Wannan shugaba ba shi da wata alaka da nahiyar, bai da wata manufa ta bunƙasa nahiyar kamar yadda gwamnatin Bush ta yi.
President Bush was.
To a watan Disambar bara, gwamnatin ta Trump ta baje tsare-tsarenta kan yadda za ta kalubalanci yadda China ta yi katutu a nahiyar ta Afirka. Matakin da masu sharhi irin su Johnny Carson na cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka USIP ke ganin bai kamata Amurka ta mai da hankali a wannan fanni ba.
Our policies should not be focused around countering.
Bai kamata tsare-tsarenmu su mayar da hankali kan kalubalantar abin da wasu mutane ke yi a Afirka ba. Kamata yayi mu mayar da hankali kan karfafa dangantaka tsakaninmu da abokan hulɗarmu.
Strengthening our partnership.
To amma a cewar Tibo Naji da ya mana sharhi a baya, yanzu ba kasafai ma ake ambatar Beijing ba a irin tsare-tsaren da ake yi. Kuma gwamnatin ta Trump ta fi mai da hankali kan fannin 'yan kasuwa a yanzu saɓanin yadda ake gani a baya.
Africa is going to double the number of people between now and 2050. There's going to be millions and millions.
Adadin al'umma Africa zai rubanya tsakanin yanzu zuwa shekarar 2050. Za a samu miliyoyin matasa daga nahiyar kuma dukkan su za su zo da bukatar neman aiki. Idan kuma ba su samu ba, nahiyar ba za ta samu daidaito ba. Wannan zai bude kofa ga masu cusa tsauraran rayuwa zukatan matasan. Kuma miliyoyin 'yan nahiyar ta Afirka za su yi ta yunkurin tsallakawa zuwa nahiyar
Turai.
A watan Yunin da ya gabata, gwamnatin shugaba Trump ta kaddamar da wani shirin samar da kudaden bunƙasa ƙasashe masu tasowa da ake kira DFC a takaice, wanda ya ƙara adadin kudaden da Amurka ke kashewa ƙasashe masu ƙarancin kudaden shiga da masu matsakaicin ƙarfi, kai har ma da waɗanda suke da arziki mai ƙarfi a nahiyar ta Afirka. Sai da duk da haka, wasu masu fashin baki na ganin akwai bukatar Amurka ta kara kudaden da take kashewa nahiyar, kamar yadda Johnny Carson ke cewa.
The administration has been slow.
Gwamnati tana jan kafa wajen tunkarar wasu daga cikin matsalolin da ke addabar nahiyar, musamman batutuwan da suka shafi tsaro da rikice-rikice masu nasaba da siyasa.
A watan da ya gabata, shugaban bankin raya kasashen Afirka Akinwumi Adesina ya yi gargaɗin cewa matsalar yunkurin ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai da takaddamar cinikayyar da ta kaure tsakanin Amurka da China na mummunan tasiri akan tattalin arzikin nahiyar. Ya ce yanayin yadda fannin kamfanoninmu ke aiki ya ragu, haka ma na buƙatar kayayyaki, misali waɗanda ake samu a nahiyar Afirka, za su ragu sosai. Saboda haka, hakan zai iya yin tasirin da zai shafi tattalin arzikin nahiyar, saboda an samu cikas wajen sayan kayayyakinsu. A baya dai, uwar gidan shugaba Trump Melania da ɗiyarsa Ivanka sun kai ziyara nahiyar ta Afirka, amma har yanzu shugaba Trump bai saka kafarsa a nahiyar ba. Masu haro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Muhammad Hafiz Baballe da suka taimaka wajen hada wannan shiri, sai Jusisem Oni da kuma Henry Ridgewell, ni Mahmud Lalo da ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Wannan kenan a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi. Ya ce haƙiƙa indai ƙungiyar Action Against Hunger na baiwa 'yan ta'adda goyon baya tare da tallafa musu. Tabbas soke ayyukanta shi ne mafi alheri ga 'yan Najeriya. sakonmu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga da Muhammad Sadi dan Hausa da Tahir M Tahir Jambulu suka ce muna maraba da tsarin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta hanyar fadada hanyoyin karbar haraji dan samun kudin shiga sai dai ya kamata gwamnati ta yi taka tsantsan dan ganin tsarin bai jefa talakawa cikin halin tsadar rayuwa ba Allah ya kawo wadatar arziki da zaman lafiya mai dorewa a Najeriya karkashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Abbas Baffacilede yace assalamu alaikum sashen Hausa a yau ina so ku bani dama na kalubalanci dan siyasar Najeriya musamman yan arewacin kasar ya kamata ku dawo daga rakiyar kyautar motoci da babura da kuma uwa uba ba da kuɗi ga al'ummar da kuke wakilta gaskiya abinda muke nema shine karbo mana hakkin mu daga gwamnatin tarayya da kuma abubuwan rayuwa kamar wutar lantarki da hanya na makarantu da asibitoci da ruwan sha da kuma takin zamani ga manoma da dai sauransu da fatan yan siyasar Najeriya za su gane domin kauda wannan lamari shi kuma wannan sako ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo yace salam VOA Hausa hakika gangamin da wasu matasa ke yi wajen jawo hankalin jama'a kan illolin sauyin yanayi a Najeriya da aka yi wa lakabi Friday Future yayi daidai Allah ya sa haka ya cimma ruwa sai kuma sakon karshe hadin gwiwa da ya fito daga Buba Mai Goro da Halima da Hasiya Buba Mai Goro Gashuwa suka ce dakatar da harajin CBN alheri ne ga 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwa majalisar wakilai ta yi gagarin kokari da nazari da nuna tausayin al'umma saura su jajirce wajen dakatar da haraji na VAT da kuma su matsa a bude bude to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku ayi hutun karshen mako lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu litinin mai zuwa godiya muke yi ku huta lafiya juma'a mubarak
dalla a gaida binta Esiyaru yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Sarfil ya dawo da tushen muhimman kanin labarai
Yau Juma'a daban-dabatan masu zanga-zanga sun yi gangami a fadin kasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya suna kiran da dauki matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Wasu daga cikin gangamin da aka kira Global Climate Strike wato gangamin kare muhalli na duniya an fara ne a birnin Sydney da babban birnin Canberra. Masu zanga-zangan na Australia sun yi kira ga kasar su wadda ita ce kasa mafi fitar da makamashin coal da iskar gas da ta dauki matakin rage gurbatacce iskar greenhouse emission koke-koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwar mata ya shigar ya zamto wani babbar matsala tsakanin fadar shugaban kasa da bangaren majalisa wanda ya hada da shugaban Amerika Donald Trump da kasar Ukraine a cewar jaridar The Washington Post Rundunar sojin Amurka sun hada kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben Amurka daga katsalandan daga wasu kasashe. Ji alamin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mark Esper ya yi wannan sanarwa yana cewa daga yanzu tsaro kan zabe zai zama to ɗaya daga cikin aikin sojoji kuma ma'aikatarsa za ta dauki matakin yaki da makiyan Amurka.
Takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau inda za mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da cigaban ƙasa. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Nadiya Daha da ta hada ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya kada ku yi nisa da na'urarku ga Amina da Maryam da shirin yau da gobe.